Wagwan, it's my dope jam for my dopejam.com. Hey. Hear that?
Sixter,
Hey, abumba Mikey. Hey, abumba Mikey. Shalele.
KBS, the producer.
Abumba Mikey, wey ni angone.
Hey, ke angone.
Deng Allah, shalele angone.
Hey, ke angone.
Abumba Mikey, wey ni angone. Ni angore
ta
ta kwana tashi rayuwa ba wuya yaran da aka haifa jiya shine ya girma yayi wayo har ya samu mana zinariya Allah na dauka iyali na duk na mika komi na yau a hannunka dan wurin ka kadai zan roka ta abin kaman wuya amma wurin ka na sun buya ta tabbata in har na roke ka to dai zan zama jan wuya aure na da dadi da mu zauna muna ta tadi ya Allah roƙonka nake ka taimake mu dan kar mu fadi abin mamaki wai ni angone
eh ke angone
dan Allah shalele angone
eh ke angone
abin mamaki wai ni angone
eh ke angone
dan Allah wai ni angone Allah bashi ku yi auren ku babu bashi Allah ya sa ku zauna tare cikin samu ko kuwa rashi wanda yake soyayya shi zai ji dadin duniya ya kamata ka zauna ka tantance don ka samu mai tarbiya ku taya mu addu'a don kada mu fada ruwa auren nan babu rabuwa ko mun rikici ko damuwa nagode wa Allah mai iko na bar zuwa ta sha sayan koko ga nan jama'a na taya mu murna Allah ba da ciki da goyo abin mamaki wai ni angone
eh ke angone
dan Allah shalele angone
eh ke angone
abin mamaki wai ni angone
eh ke angone
dan Allah wai ni angone mamaki
la ya ga jama'a suna ji a kabarin
ga abun mamaki kai abun mamaki la ga abun mamaki
Allah ya kara girma Allah ya kara mutaya ka godiya
ne abun mamaki wai ni angone
eh ke angone
dan Allah shalele angone
eh ke angone
abun mamaki wai ni angone Allah wai ni angone
eh
abun mamaki wai ni angone
eh angone
dan Allah shalele angone
eh angone
abun mamaki wai ni angone
eh angone
dan Allah wai ni angone
dopejam.com